أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين. باهك يوم ومسلمي، السلام عليكم. وانا مريتين العرباء ياي ديدي ديو إشرين ديدي قواتن أكوة الربيع الأول نهجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم. Da gabarin Makka ko Mashi Madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da 23 ga watan biyu na Baturi na shekarun haihuwar Annabi Isa shekara 2011. Muna cikin darasin wannan littafi mai albarka, sharhi na usulus sunna na Imam Ahmad, wanda yake sharhin da Shekh Rabi'i a wannan garaji ta Al-Salis Message a gabacin gidan koko a birnin Maradi, daga cikin darasan da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar Maradi. Wanda yake wannan darasin namu na yau shine darasi na uku insha Allah. Muna shahi tar na littafin ko? Inda mun shigo inda malam ke cewa kullu bid'atin fahiya dalala. Dukkan kowace irin bid'a to bata ce. Yace wannan magana da Imam Ahmad yayi, shi Shekh Rabi'i yace akazaha min al-hadith. Imam Ahmad ya karbo wannan magana ne daga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi shine hadisin da Annabi yace iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kullu muhdathatin bid'atin. Yace ku yi kasheri da kagaggen al'amura da aka kago su da sunan addini. Ku sani duk abin da aka kago da sunan addini to bid'atun bid'a ne. Wa kullu bid'atin dalala. Dukkan ko bid'a bata ce. Ma'ana mabucin ta bata ce. Mala yace fa kullu bid'atin saghurat aw kabrat. Dukkan bid'a shin karama ce ko babba, hiya dalalatu, ita dai bata ce, la shakka, babu shakka. Yace wa man qala ghayra hadha, duk wanda ya faɗi maganar da ba wannan ba, faqad khalafa an-nassa al-wadiha al-jaliya, hakika ya saba ma nassi wanda yake qarara yake bayyane ba wani khaufin komai. Khalafa hadhihi al-kulliyata, ya saba ma wannan kulliyar da Annabi ya ambata cikin hadisin sa. Allati qalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kulliyar da manzon Allah ya ambata cikin hadisi ne, yace dukkan bid'a bata ce. Wa kana yakatubu biha fi jilli khudubihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hudubi yana ambatan wannan kullu, tace ya dukkan bid'a bata ce a cikin hudubobin shi, cikin jilli din hudubobin shi, ma'ana mu'zami khudubihi, mahi yawan hudubobin shi yakan yi hudu ba, wato da wannan jimla yace dukkan bid'a bata ce, au kulliha, ko kuma dukkanin ma hudubobin shi yakan maimaita wannan jimla. Sai ya ce amma ba'd, ya ce amman ku saurara ku, fa inna khayral hadithi kalamullah wa khayral hadayi hadayi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'atun wa kullu bid'atin dalala. Haka yake fada da cikin hudubobin shi, ya ce lalle mai alherin zance magana Allah, mahi alherin karantarwa, mahi alherin shari'a, shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mahi sharrin al'amurra sune wanda aka kago. Dukkan abin da aka kago da sunan addini a ce ayi shi, ai Allah ya bada lada, bid'atun bid'a ne, wa kullu bid'atin dalala, dukkan ko bid'a bata ce. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha maimaitawa, bai taba istisna ba. Imamu wato Shatibi a cikin littafin shi al-Itisam yake cewa dukkan ka'ida wadda take kulliya, idan har ya zan Allah na maimaita ta, ko Annabi sallallahu alaihi wasallam na maimaita ta, kuma ba a samu inda ya istisna'in ta ba, to tana nan ala umumiha, tana nan akan umuminta. Kun gane ko? Bai yiwa a ce kulli din nan juz'iyya ce ba kulliya ba, saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi, ta kushe gaban Allah da manzon shi da wata magana ko da wani aiki. Bai ce bai yi istisna'i yace sai dai kaza ba. Wurare da dama cikin Alkur'ani Allah ya nuna haka, bai istisna'i ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisan shi yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Wannan shi ma yana nuni da kullu bid'atin dalala ne. Duk wanda ya kago wani abu cikin wanda ya aikata wani aiki cikin addinin nan ba tare da an bashi umarni ba, to za a maida ba, za a karba ba. Wa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Duk wanda ya kago wani abu cikin addinin nan ba za a karba ba. To kaga duk manzo Allah bai istisna'i, saboda haka wannan kulliyya tana kullu tana nan akan umumi din. Mana yace hadha fi sahih Muslim, wannan hadisin da muka karanta yanzu yana nan cikin sahih Muslim min hadisi Jabir, daga hadisin Jabir yace hadihi khudbatun nabiy alayhi salatu wassalam wannan ita ce khudban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati kana idza khataba biha ishtadda ghadabuhu wa ala sautuhu wa ihmarra wajhuhu yace wannan ita ce khudban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda sanadi yayi khudba da ita kushin shi zai tsananta sautin shi zai daga sama eh wato huskar shi za ta yi ja kenan wata huskar shi za a ga ja gare ta saboda tsananin ya hasar jini ya gudana ka annahu min zirjaishin kai kace mai mata wagar yaki galgadi ne yaqulu yana cewa sabbahakum aw massakum sahiyakku ko malecenku alayhi salatu wassalam haka yake budiya da shi da kuduratul bid'ah saboda hadarin da ke cikin bid'ah shi yasa duk hudubar shi sai ya ambaci wannan wa shiddatiha da tsananin da ke cikin ta na hadari wa qadariha ala al-umma da hadarin da ke ga bid'ah ba san ga wannan al-umma wa hiya dalalatin ita bid'ah bata ce kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita wannan kulli ba tare da ya istina'i ba Allah na ambaton bid'a wa tare da ya rago istina'i ba to sai na baku labari ran nan ai cewa dan bid'a sai ya ce in kun ce kulli kulliya ce kulli bid'atin dalala to ai Allah ya ce wa yazarkum Allahu nafsa ya nuna yana da nafs to dan to kenan da aka ce kulli nafsin za'i qatl maut kenan har nafsa din Allah ya danna mutuwa sai na ce muku ga salanka da dan bid'a sai kace mishi a ayyar da aka aje ka'idar ita wannan Allah yayi istisna'in ta yace kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram dukkan abin da ke bisa bayan kasa mai kariwa ne mai halaka ne sai dai ubangijin yace kullu shay'in halikun illa wajhu komai zai halaka sai dai Allah sai dai huska Allah to kenan kaga Allah istisna'in kanshi ne saboda haka kenan ya hidda nafsin shi daga cikin nafsin sauran halitta kenan nan kulli din kaji abin da yasa ba za su zama kulliya ba nan kan wannan dukkanin ba inda Allah ya isna'i ba inda annabi ya isna'i saboda haka dukkan bid'a ba to da malam yazo nan sai yace wa man yaqulu bid'atun hasana wa bid'atun sayyi'a wanda ya raba yace akwai wata bid'a mai kyau sannan akwai mummuna ya kasa su gida biyu sai yace to wannan hadhihi mukhalifun wannan mai sabawa ne musadibin wannan mai kai hari ne li hadhihi al-kulliyya as-sadirati amma la yantiqu anil hawa wannan mai kai hari ne mai bugawa ne ga wannan kulliyya da ta hito daga bakin wanda bai hurci da san zuciya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal asaf ash-shadid tare da bakin ciki mai tsanani a ce mutum yana danganta kan shi ga biya annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana son sai ya kago wani abu ya kara cikin shi wa minhum man yaqsimu al-bid'a daga cikin su akwai mai kalkasa bid'a ila wajibatin wa mustahabbatin wa makruhatin wa muharramatin daga cikin mutane akwai masu karkasa saka shi akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabbiya akwai bid'a makruhiya akwai bid'a muharrama ai haka yake dan Sheikh Usman Dan Fodi ya bi wasu malamai shi mai wannan kalkashe shi ma Sheikh Shakiri Al-Tan shi asalin wani mutum da aiti a hurgo shi ma ya bi masu wannan kalkashe shi ma irin wannan da sauran wasu dai yace yani al-ahkam al-khamsa wannan hukunce kunce guda biyar wa anna malaman usulul fiqh ke magana al ahkam al khamsa to wasu suka ce su ce al ahkam sab'a su bakwai wasu kaza ne al wajib wal mandub wal mubah wal mahzur mahzur shine haram wal makruh wal sahih wal fasid to an mallisa fasa haka sun tashi bakwai kun gane ko to wasu suce ana rarraba ta akan haka idan aka rarraba wannan hukunce kunce to shine malam yace wa hada galdin wannan ai ga karamin kuskure bane babban kuskure ne wannan wujuba ai shi wajibi wajibci la yathbutu illa bi dalil ai bai tabbata sai an samu dalili daga Allah ko daga manzo fa idza tabata ma yusammihi bid'atan idan ya zan ya tabbata ga wani abu da ake cewa bid'a sai tabbata wajibi ne shi bid dalilil mujib da dalilin da ke sa ya zan wajibi fa hadhihi laysat bid'atan wannan bai zama bid'a وإذا ثبتت بالدليل الذي يفيد الاستحباب إذن أبن يتبت الدليل الذي نونا أبن مستحبيني فليس ببدعات شيء ما ببدعة بني هذه سنة وأنا سنة عندك دليل هذه سنة ليست ببدعة وأنا سنة ببدعة بني فالتكسيم هذا قلت شكر بي يأتي وأنا لربا لربا وأنا كسكوليني باك أرمي بابا كسكوليني يعني يحمل في تياته الخطأ الواجهة a cikin nadan wannan wato rarrabawa to yana dauke da kuskure wanda ke bayyana karara to sai na gaba malai yace wa min usulis sunnati wa min usulis sunnati yana daga cikin usulin sunna tarkul khusumati wal julusi ma ashabil ahwai barin jayayya wanda ba ta da amfani duk mutun yin hukar jayayya inda an kan gaba shirya yake nima ba to shikenan sai ka ci ni da ni jayayya ce mai kyau ta ganar da mutun gaskiya tunda kai kokarin ka kada ni ko in kada ka ne kai ba amfani ba zan jayayya ba mazhaban ahli sunna wal jama'a bai yarda wannan haka nan wal julusi ma ashabil ahwai da barin zama tare da yan san zuciya yan bid'a ka nisance su yani la takfir min aljidal kar ka yawaita jayayya la tukhasim illa fil mawqi alladhi tara fihi alfa'ida kar kai jayayya kar kai kusuma sai cikin wurin da kaga za ta yi amfani inda kaga akwai fa'ida cikin yanayi liman ya talabuha ga wanda ke liman ya talabuha ga wanda ke neman ta yana nema ne ya sani yace misali insanin yuridu an yunaqishuka li yusila ila alhaqi mutun ne ya sanya munakasha da kai ya tattaunawa da kai ku canza miyo dan ya samu gane mi a gaskiya don manufar shi gano gaskiya to wannan ta'akkarta minhu tafaddal wannan an baka dama musulunci ya baka dama ka tattauna da shi Allah ta'ala ce wajadiluhum billati hi ahsan ku yi jayayya da su da jayayya mahi kyau shine na ganar da mutun gaskiya ba ko ku kokarin in kada ka ko ka kada ni ba kai hankalin mutun yake ba wai tunanin karo a duniya suratul nahl aya ta 120 da biyar ana yace amma insanun amma mutun yiridu an yughalida wa an yusari'a wa an yaghliba mutun kawai yana son kawai ku ja in ja abin cike da makuskure eh ko kowa da kai ko kowa ta ko yirin jaye ko karin jaye shi haza la tajadilu wannan kake yi mujadala da shi haza min almara'i almazmumi wannan tana cikin jayayyar da shari'a ta hana abin zargi ce wa min alkhusumati fid din tana cikin khusuma cikin addini wanda shari'a ta hana alkhusumati almazmuma tana cikin khusuma wanda abin zargi ce a shari'a shari'a addini da yarda wala taqasim wala tumari kar kai jayayya da mutun kar kai khusuma da shi barakallahu fikum wal hakim yad'u al umura fi mawadi'iha bala yace shi mai hikima shine ke azza al amra cikin wurin da suka dace da su faman yahtaju ila an tazila anhu shubhata fabayyin lahu duk wanda yazo yana da bukata zuwa ga ka yace mishi wata shubha ka ganar da shi gaskiya to wannan sai ka bayyana mishi bil akhdh war radd ta hanyar ka ce riki wannan shi a gaskiya saki wannan iwaci da shi ba gaskiya bane kuma bil hikmati wal mu'izati hasana tare da bayani da hikima da wa'azi mai kyau la ala sabilil magalaba ba fa sa hanyar kokarin karin jaye ko yarin jaye ka ba duk abin da kan raki to kai dai kokarin karin jaye shi ko kokarin shi yarin jaye ka walakin ala sabilil bayanil haqi sai dai zan fasa bayani na bayyana gaskiya wa tawdihihi da bayyano gaskiya kar daga hili wa irshadi misli hadal mustarshid da kokarin shiryar da wannan mai neman shirya war julus yani wa tarkul julusi malaci abinda imam ahmad ke nihi nan yana nihin kabar da barin zama ma ashabul ahwai shi ma yana cikin usulin ahli sunna wal jamaa li anna majalisata ashabul ahwai dan yin zama tare da ma abuta san zuciya yan bid'a to addi ila zaygi fil ghalibi yakan ja ma abucin shi zuwa ga karkacewa a galibin al'amari haka ake samu da mutun ya like musu kwana 1 2 3 da tsawon rayuwa ta kai kana tare da su sai ka rikice ka zama kamar su dazi kwanta minan ka kamar ka zama kusa da marar lahiyar da ake daukar shi lahiyar wa kaseerin minan nas yaqtaruna malai ce da ake samun wasu daga cikin mutane sai su tsora ruduwa bima indahum min ma'rifatin tsora ruduwa da abin da ke wurin su na ilimi ai su tunda sun riga sun san addini duk wanda suka zama tare da shi bai sai juya su ba bai sai canza musu aqida ba kowa suna iya zama da shi a kwashi lahiya wa bima indahum min az-zaka da kuma suna takama da abin da ke wurin su na fasaha sabaro ne ke ta ci suna takama da abin da ke wurin su suna alfahari da shi na wato fasaha da hazaka fa yakhaliduna ahli al-bidai sai su dora cutanya da yan bid'a wa ya'ashirunahum suna zama tare da su suna rayuwa tare da su yakiluhum Allahu ila anfusih sai Allah ya bar su da kawunan su ya wakiltar da al'amarin su zuwa ga kawunan su su kare kansu fa yaqauna fi dalal ta hanyar haka da suka abuka cikin bata suka zama yan bid'a malai yace haza shay'un malmusun wannan abu ne wanda ana fasa min shi a yanzu rayuwar da ake ciki wa ashara ila haza al-imam ibn batta yace imam ibn batta ya nuni zuwa ga irin wannan Allah yace arafna unasan ibn bata yace mun san wasu mutane kanu yasubuna wa yal'anuna ahli bid'ah sun kasance suna zagin yan bid'ah suna la'anta yan bid'ah fajalasuhum sai suka komo suna zama da su wa asharuhum suna rayuwa tare da su fa asbahu minhum sai suka koma su da su da dai kigen sun koma su wala yace wa zama da musu fi kulli zamanin wa makanin yace to wannan abu ne wanda ana fa samun shi cikin kowane zamani kuma cikin kowace kasa cikin kowane gari wa kad tarra ba'd an-nas bi anfusihim min kibar as-sinni da yawa daga cikin mutane suke rutuwa da kansu ganin wai takamar sun riga sun fahimci addini wani bai sai juya su ba daga cikin masu manyan shekaru ba ma yara ba wa waqa'u fi huwatil bid'ah sai su afka cikin tawaga yan bid'a su koma da miliyar su zuwa kira zuwa ga sunna sai miliyar su ta dawo kira zuwa ga bid'a mala sabbi shari tare da wato bakin ciki mai tsanani a ce wanda ya riga ya fahimci sunna a ce ya koma kira zuwa ga bid'a wala nuridu an nusammi ba mu nihin sai mun ambaci ko su wane su an nusammi hum ma'rufuna inda dillabil ilmi wala yace hum ma'rufuna inda dillabil ilmi su sanannu ne an san su ba sai mun ambaci sunan kowa ba mu nihin sai mun ambaci sunan mutum wurin mabuta ilmi sanannu ne kenan mallan na nihin sadda yake gabatar da karatun mun galin tahi zuwa ga daliban da yake karantarwa sun san ko su wane wannan mutane kun gane ko to mu malam mu iya sanin wa'anda sun game da an bid'a sun zan su bada yace to da imamu amr yace wal julus ma ashabi ashabil ahwai da zama tare da an bid'a da wajibi ne mutum ya nisanci zama da su nisanta zama da su yana cikin usulul ahli sunna yani ya hatajja ala dalika yana hujja bisan wannan da hada Allah da yace wa idza ra'aita allazina yaquduna wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithil ghaib sadda dukkan ga wa'anda ke kutsawa a cikin ayoyin mu suna fadin abin da bai dace ba to ka kauda kai daga gareshi sadda ka ga wa'anda ke yin haka kauda kai daga gareshi hatta yaqudu fi hadithin ghaib har sai sun shiga cikin wani zance daban da ba wannan kenan wannan kaurace ma mutunan da ke ganin shi musulmi ne amma yana kalaman da basu dace ba ji ya shigo cikin wannan sai ma lai jawo wannan aya hujja da ita mai yin izgili da ayoyin Allah mai kutsawa ya fada abin da ya ga dama shi a fasara aya aka ji ma annabi kawai da kanshi to bale mu muka cancanta mu kawai kai gare mu tashi daga wurin kai ka ciwon shi ya same mu har ya shiga cikin wani zance da ba kenan mun kaurace mai sai ya rabu da bid'a babu zama na soyayya na abuta na alaka sai inda ya bar bid'a yan sai dai zaman larura in ya kama kai da mai adali yace ba a zama da fasiki sai dai da riza suratul an'am aya ta 68 kenan wannan malai ko mun kasa yace wa aidan qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace idza sami'tum ayatil lahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghayri suratul nisa ayat 100 yace kuma nuri Allah yace sai duk waje ayoyin Allah ana kafirta da su ana fadin kalame game da ayoyin Allah wanda yan afadu wannan kalma ka kafirta da mabucin da ana izgili ga ayoyin Allah to kar ku zauna tare da masu wannan har sai sun shiga cikin wani zancen da ba wannan mun ji wannan ko malai hujjoji yake da wannan akan kaurace mai ambida dan malai yayi wani littafi na tattara maganganun malamai na ahli sunna wal jama'a bisa ga kaurace mai ambida wannan kenan sai yace fala ta kawo dama hun hukuma cikin madanin littafi yace kar ka zauna tare da su li'anna ha'ula yaquduna fi kitabillahi dan wa an ga ambida ka sani fa dukkanin ambida suna kutsawa ne ga littafin Allah subhanahu wa ta'ala abin da suke dama sai lankwasa ma'anonin ayoyi da hadisai su maida su dan su daidai da mazhabin imamu din su da daidai da mazhabin dariƙar su da sauransu wa yaquluna ala allahi bighairi ilmin suna fadin magana su jingina ga Allah ba tare da sanin cewa Allah ya yarda da wannan manhaj ba tare da cewa annabi ya yarda da wannan manhaj ba kawai yadda ta musu dadi bal bid'a qa'imatun ala al-khawdi ku sani bid'a tsaye ne take bisa ga kutsawa khawd mutun ya kutsa fi dinillahi wal khawd fi kitabillahi kutsawa cikin addinin Allah ka shar'anta abinda kaga dama kace haram ne ko halal ne kace wanga ibada ne bid'a akan haka take kawai ƙarihin halin kutsawa ka fasar qur'ani da kaga dama ka kada raga mishi da kutsawa fi kitabillahi cikin littafin Allah wa nisbata hadha al-batil da danganta wannan ƙarya ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah kace qur'ani yace ba qur'ani yace kaza ba kai ko kada abin ne kai ba haka annabi ya rayu da wannan ayat ba ba haka halifofin suka rayu da ayat ba ba haka sabbai suka yi ba haka tabi'a suka yi zuwa tabi'i musulmin farko ba haka suka yi ba kai kai ne ka kada shi ka maida addini haka nan kamar yadda kristoci suka kada linjila zuwa ga ma'anar da suke so yahuda suka kada taura zuwa ga ma'anar da suke so kenan sai suna danganta wannan ƙarya zuwa ga littafin Allah wa ila sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam da zuwa ga sunnar annabi ce kai hadisi gare da yace kaza fa yajibu mufaraqatuhum to wajibi ne rabuwa da wa'anga ka nisance su war rasulu kama qara'ana manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta cewa yayi fa izara aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika allazina sammallahu azaruhu sadda duk kuka ga wa'anda ke biyar ayoyi mutashabihi masu daukan ma'ana daban-daban suna fassara su yadda suke so da kun ga irin wannan to ku sani wa'annan su ne Allah ya ambaci sunan su yace masu neman karkata ne ga addini masu neman fitina ne to ku nisance su wannan hadisi takarijin shi ya gabata ai mun karanta shi ba sai mana yace yakunu unasun fi ummati mana yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasu mutane za su kasancewa a cikin al'ummata ya tunakum za su dora zo muku bima lam ta'lamu da hadisan da baku saba sanin su cikin addini ba ba annabi ya faɗe su ba sahabbai ba san da su ba su za su kirkiro su dan su bi daji da mutane ba ku san su ba ku antum wala aba'ukum ku bale uwayenku fa iyyakum wa iyyahu kashedinku da su musulmi ya haitar da wannan hadisi cikin muqaddima tashi babin nahyi anir riwayati anid du'afa babi na hana riwaya ka ai riwaya daga mutane wanda malaman hadisi suka ce masu rauni ne wal ihtiyar fi tahammulha da kuma ai ihtiyar wajen daukar riwaya hadisi duk wanda ka samu kwankwanto game da al'amarin shi to ka karwaye hadisin shi mun bayyana wannan ko mala yace hadha aidan minan nusus al muhazzira min mujalisat ahli al bidai wannan suna cikin nassoshi na hadisi wanda ke tsoratarwa ke tsawatarwa game da zama da yan bid'a nisan ta su hunaka unasun ahli jahlin ka sani akwai wasu jama'a ma'abuta jahilci wa makaduuna wanda an yaudare su an sanya su cikin wata tahiya cikin wasu jama'a cikin wata dariqa cikin wata jam'iyya wanda yake yaudare su ne akai saboda ba su da ilimi wa anta indaka ilmin kai kuma kaga kana da ilimin sanin mi a addini wa indaka hujjatun kana da hujja wa burhanin kana da dalili tada uhum wannan sai ka kira su ilal haqi zuwa gaskiya wa tubayyana lahu ka bayyana musu mi a gaskiya fala ba asa wannan babu dalili wannan ba ku suma ce da shari'a ta hana wannan kokarin kwatanta da musu gaskiya ne kenan za ka tsaya ka diba ka ga mutanen da ba su gane inda addini ya sa gaba ba kawai bayani suke bayar da ilagen rago ke biyan ma'abucin shi sai ka kwatanta musu ga daidai su da zuciya guda suke biyan wani mai batarwa ya batar da su suna biye da shi amma antu jalisahum amma ka ce ka zo ka maida su abokan zaman ka ala sabilil mukhadana wal musadaka wal muhabba bisa ga hanyar sassabcin dake tsakaninka da su ko wato abutaka ko soyayya wal ishrati ko zamantakewa wa ma shakala zalika da abin da ya kama da haka fa hadha kada yajru ila dalal wannan kuskure ne wanda ke jan mutun zuwa ga bata ka zauna da su da salan da'awa dai ka zauna da su da salan kwatanta musu gani gaskiya kai man hakka kenan wa yajibu alal aqili an yatajannaba wajibi ne ga mai hankali ya nisanci wannan wanda yace kada hazzara min zalika ba'd as-sahabati hakika wani daga cikin sahabbai wasu daga cikin sahabbai sun tsawatar game da irin haka ka dauki dan bid'a abokin zama ka ibnu abbas yace ka kamar abdullahi da abbas wa bada a'immat tabi'in da wasu daga cikin sashen a'imma daga cikin tabi'ai shugabannin ilimi cikin tabi'ai ka ayyuba as-sakhti yani wa ibn sirina kamar ibn sirina rahimahumullah Allah ya ji kansu yace kana al-wahid minhum dai daga cikin su ya kasance la yastami'u ila sahibi bid'atin shi bai sauraron zance daga dan bid'a bai sauraron hujja addini ga dan bid'a hatta walau arada alaihi an yaqra alaihi hadithan aw ayatan ko da dan bid'an ya ce hadisi zai karanto mai ko aya sai ce a fai qulu la sai ce a bani bukata fai qulu lahu limadha sai ce mishi saboda mi qala sai ce inna qalbi laysa bi yadi zuciyata ba ga hannuna take ba mallake ta ba aka sha an yi kuzafa fi qalbi fitnata tsoran nake da dalilin bayanin da zaka mun ajefa mana fitna cikin zuciya in gamsu da zancen ka nan ka bata ce bid'a ce fala astadiu an antazi'aha in ka wazan bazan iya zari zuciyata daga ita ba gare ta ba saboda haka ba ni sauraron wa'azinka ba ni sauraron hujjarka kullu rada abinda magabata ke kenan sauraron hujja ga dan bid'a ma matsala ne mallam yace to kage ni fasalamatu la ya'dilu hashay kira ba abinda ke yin daidai da ita idan ka samu ka tsira daga bid'a ka rike sunna to ka dora gudu da abukka kanka sake dan bid'a gitta maka wani zance zai sa ma shi ba fala yu'ridan al-insanu nafsuhu ila al-fitnati khassatan idha kana ya'lamu min nafsihi da'afan kar mutun ya sake ya gitta kanshi zuwa ga fitina balle ma ke bance idan ya san kanshi din shine rauni ne ka san kana da raunin fahimta addini to kuma kai sa'a ka kama hanyar sunna to karka kai kanka kana sauraron dan bid'a to ka gitta kanka ga halaka saboda haka sai ya yarda da kai da dadin bakin shi da ta da kure shi da duk salonai to wannan kenan sai dada mallam yazo a wani usuli cewa manzilatu sunnati wa alaqatuha bil qur'ani matsayin sunna a tahiyyar musulunci da alaka ta da qur'ani hadisi da qur'ani yan uwan juna ne tare suke suna karfafa juna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar manzon Allah kenan akan abin da ya fadi da kan abin da ya aikata akan abin da ya umurni wannan shine fassara ga alqur'ani mai girma shike nuna ga abin da alqur'ani ke nihi da Allah aiko shi haka yake nihi ai aiki da shi yadda annabi ya aika nan yadda ya bada umarnin nan yadda ya fassara din nan muna ganewa mallai yace Imam Ahmad yace wa sunna indana atharu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da ke sunna wurin shine rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sunna tafassur alqur'ana ita sunna ita ke fassara qur'ani ita ke cewa ga yadda qur'ani ke nuni wa hiya dalail alqur'ani ita ce jagora mai nuna mu cewa ga manhaj da qur'ani ke saboda wanda aka aika mai fadin sunna shine yake kowa sanin abin da qur'ani ke nuni rayuwar shi da iyali rayuwar shi da mutane zamantakewar shi da mutane cewa kaza halal ne ko haram ne cewa kaza aya ke ni wannan ga rayuwar shi ake gani walaysa fi sunna qiyas a cikin sunna babu qiyas babu ka buga misali da wani abu misali sai a ce in ka ci abinda wuta ta daha zaka kurkure bakin ka ko zaka saki albada sai wani ya ce to kenan ruwan zahi ma in na sha kenan shi magani kaga wannan misali ne ya buga ruwan zahi ba abinci bane ko kun gane yawa to misali ne ya buga ki to ba a buga masa wala tudrab al amsal ba a buga masa sunna misalai kawai ya ance maka annabi ya ce kawai sai ka bi wala tudraku bil uquli kun ba da hankali ne ake gano ta ba a da bi kawai indai annabi ya ce kawai sai ka bi baka ce sai ka gano hikimar da ke ciki sannan kai waral ahwa'i kuma ba a gano ta da san zuciya ba ta sai abinda rayukan mutane ke so to shi zai zama sunna inna ma huwa al ittiba'u wa tarku al hawa abinda kawai sunna take biyayya da annabi ya ce da barin san zuciya kawai shi sai a sharhu shakrabi ya ce yaqulu yace Imam Ahmad na cewa wa sunna indana asar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunna wurin mu shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahiya sunna to kenan menene sunna yaqulu kenan shine kawai yana bada amsa asar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yani aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratu maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan da manzon Allah ya aka gani da an aikata wani abu ya tabbatar da abubuwan cewa addini yace indana kitabun wa indana sunna to kenan wurin mu akwai littafin Allah sannan akwai karantarwar manzon Allah ita ce sunna sallallahu alaihi wasallam duk wani malami da zai tsaye maka bayanin manhajul qur'ani bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya zaba ya aika shi da littafin to shi yake kowa sanin manhajul littafin saboda wanda suka bin rayuwar shi wanda aka rubuta ga yadda ya rayu addinin gehen arme gehen wato kasuwanci gehen haji gehen dukkan abin da qur'ani ya zo da shi yadda annabi ya rayu da sahabbai ne shi a addinin gaskiya duk wani mai fassara yau da bai da asali ga rayuwar su to shi ba bisa daidai yake ba mahiya sunnatu hiya asarar rasul ni asunna shine maganganun manzon Allah kenan maganganun shi da ayyukan shi da kenan wahiya allati farada Allahu tabaaraka wa ta'ala alaina ittiba'aha wa tamassuka biha ita ce Allah ya farlanta mu mu bita mu riko da ita kala yace yubayyinu manzilata sunnati wa alaqataha bil qur'ani kenan imamu amr na bayyana matsayin sunna annabi matsayin karantarwar manzo Allah da alaka ta da Qur'ani wa sunna tafassuru alqur'ana wa hiya dalail alqur'ani sunna tana fassara mu mai Qur'ani ke ni sannan tana zama dalili jagora ga nuna min manufa in gas in sallah ce zami in azumi ne zami in zakati kenan fa sunna tubayyin alqur'ana sunna tana bayyana qur'ani ne kamar yadda cikin alqur'ani Allah yace wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi kama haka muka saukan muka alqur'ani dan kama mutane bayanin abinda ke manufa abinda aka saukan musu mun gane ko kenan annabi ba min ka mutane za ya kame bakin shi ba a ce kowa ki da bakon gida ne kowa fasara da gida ma a ka bayyana musu domin ka bayyana musu ka dora bayyana musu madar imani ka dora bayyana musu abinda aka saukan musu menene manufa suratul nahl a 44 wani wurin Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasuli idan kuka yi jayayya kan wani abu cikin addinin nan idan kuka yi jayayya fi shay'in cikin wani abu ko menene to ku mai da sanin shi zuwa ga Allah da manzo kenan kaga zuwa ga Allah shine zuwa ga littafin Allah zuwa ga manzo in yana raye aje a mai tambaya in ba ya raye maganganun da ya bari su za wai wai mun gane ko suratul nisa a 19 shine sai malam ya ce ar-raddu ila Allah maidawa zuwa ga Allah ila kitabillahi maidawa zuwa ga littafin Allah bincike alqur'ani aga dalilin da yazo akan haka nan war radd ila ar-rasul maidawa zuwa ga manzo raddun ilayhi fi hayatihi maida zancan gare sai da yake raye aje a kai mai zancan aje da za ya cewa wa ila sunnatihi duwar rike nan muka tsaya da sunna da qur'ani ala hadisa wajen ayi hujja da su wato bisa haddi na daidai suke haddasawa fa hiya fil ihtijaj fi abwab al aqaid wal ahkam wal halal wal haram wa sa'ir shu'un ad din hiya marji'un kal qur'ani sunna a cikin ayi hujja da ita ababuka na aqida da babuka na hukunci hukunci da halak da haram da sauran sha'anun addini to ita makoma ce ta musulmi kamar yadda alqur'ani makoma ce ta musulmi wurin dauko hukunci daidai da daidai kamar yadda ƙaryata qur'anin ke kafirci ƙaryata sunna ma kafirci wali haza kana salaf dan haka magabata na gari sahabbai da tabi'ai idza warada ala ahadihim su'alin idan tambaya ta zo ma ɗaya daga cikin su fi aqidatin aw ghayriha game da aqida ne ko wani abu da ke kamar aqida yajibu bima yasbiqu ila zihni zai amsa da abin da ya rige zo mishi cikin zuciya min nassin qur'aniyin aw nassin nabawi kenan zai amsa wannan tambaya da abin da ya rige zo mishi a zuciyar shi na nassi nassin nan kuma na cikin qur'ani ne ko nassin hadisi ne la tafrika babu bambancewa babu rabawa idzalika cikin wannan tsakanin hadisi da qur'ani wajen yin hujja wa sayati misalu zalika malam shakrabi yace misali zai zo nan gaban min mawqifi umar a matsayin umar dan khattabi wa mawqifi abubakar da matsayin abubakar as-siddiq wa mawqifi ibn umar da matsayin abdullahi dan umar wa ghairihim da wanansu min sahaba na sahaba yace da imam ahmad yace wahi da la'il al-qur'an sunna ita ce jagoran qur'ani yana nin fatubayyinu mujmalahu wa tafassilu al-mujmala tuwaddihu al-mubhama sunna ita ke bayyana abin da ke dunkule a cikin wata jumla ta alqur'ani mai girma da ba iya sanin rarrabewa shi ita ke rarrabe mujmal abin da ke dunkulallan nasi ita ke wato bayyane abin da ke mubham da ba ambata sunan shi ba kenan sunna wata qayyidul mutlaq ta qayyade mutlaqan magana magana da aka zo da ita mutlaqa cikin alqur'ani ba a samu wata aya ta zo ta qayyade wannan mutlaqa aya ba to hadisi na iya zawwa ya qayyade wannan tadalik na cikin aya wa takhassus al-am tana iya khassasa wani am da yazo cikin alqur'ani wato nasi ami in sunna na iya khassasa tana iya khassasa shi wa tabayyana lana salata tabayyana mu yadda zamu yi sallah da kayfiyarta da kominta da adadinta awqatiha lokutan sallan adadiha adadin raka'o'i tafasiliha abin da ke rarrabe da ke cikin ta ma za na karawo fiha mi za mu karanta a cikin sallah ma za na kulu fi ruku'i mi za mu hadi cikin ruku'i ma za na kulu fi sujudi mi za mu hadi cikin sujuda kullu hadha min as-sunnah dukkan wannan daga sunnah muka samu shi da duka ruku'in da ataso da adadin yarda da komi dukkan wannan cikin sunnah za mu koyi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bace sallah dai mu kuma gare shi za mu ganin yaya za a yi sallah Allahu yaqulu wa aqimus salata wa atuz zakata Allah dai yana cewa cikin alkur'ani ku tsaye da sallah ku ba da zakka amma ya bar kaifiyoyin su da adadi da komi ga manzon Allah ya bayani yan aka ce kowane abu sai an wato hiddo shi duka fassara za a kawo shi sare ai alkur'anin bai gaggabuwa gare mu amma sai aka yi matakai hikimar balagan magana aka dunkule bayanan nan sai aka bar manzon Allah ga bayani sallallahu alaihi wasallam sallah adadin rakawoyi aka bar manzon Allah ya gwada adadin sallolin da lokutan su aka bar manzon Allah ya bayani abinda za a karanta aka bar manzon Allah ya bayani in sallar wani abu ya same ta ya za a gyara aka bar manzon Allah da bayani ita ma zakka sai aka bar manzon Allah da bayanin wani nau'uka ne na dukiya za a ma zakka kudi in sun kai kaka za a ma zakka dabbobi in sun kai kaka za a ma zakka kayan gona in kai kaka za a ma zakka mun gane ko da aka bar manzon Allah da wannan bayani sallallahu alaihi wasallam yadda wannan idan mutun ya kicin rago za a ci biri zai ci kare kun gane ko in mutun ya ki share masallaci zai share kasuwa idan mutun yake bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka karanta mai yakiya to zai taya saurari bayanin mutunan garin su wanda ake ma cikin zamani tare da shi in ma haramce da ake ci ta zamani tare da shi ake cin ta ko kun gane ko saboda haka kenan shi dai alkur'ani kai kadan kace baka dauki zancen wani ba in ko baka dauki zancen wani ba kai sai ka kirkiro naka in ka kibin na annabi sai ka bin na wani in kuma kai ne ke ganin ka isa kai bayanin kenan kai ma sai ka kirkiro naka bayani ka bi yanzu kai kai ne ke biyar san zuciyarka ke ko dai ka bi wani ko ka bi san zuciyarka ko kuma ka bi shari'a ka zo ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yace wai kasar mun zalika wato in muka bada shiga bada misali mai yace za su yawaita daga haka wa sunna bayyanat zalika wa fassalathu sunna duk ta bayyane mu wannan al'amarin zakka al'amarin sallah ta rarrabe shi fa hiya dalailu wa bayyinatu wa tawhiya wa tawdihatu li mujmalat al-qur'ani sunna ta zama jagora mai rarrabe mu qur'ani mai bayyanewa mai hiddo abin karara mai bayyane abin da ke dunkule ba rarrabe shi ba banda yazo mujmal wa taqsisatu sunna ta zama ita ke khassasa mu li umumatihi na umumu din qur'ani duk inda ya kama magana umuma to ita ke zawwa ta khassasa mu wa taqayidat li mutlaqati tana qayyade mu abin da yazo mutlaq ciki fa hiya tufassiru alquran ita dai tana fassara mu alquran kama qala hadha alimam kama yadda imam ahmad ya faɗi wa hiya dalail alquran ita ce dai jagoran alquran ita ke tahe da shi tana fassara ga manhaj ga matsayin shi ga falal shi ga da za a aiki da shi kenan ita ke wannan aikin aidan kama qala rahimahullah kama yadda dai shi imam ahmad ya ce walaysa fi sunnati qiyasun yace babu qiyasi game da sunna yani laysa fi dinillahi qiyasun ba magana qiyasi indai ga nassi a shari'a idza jaa naharullahi batala naharu ma'aqil idan har korama Allah ta zo to korama ta kai tunanan kai yan hankali to ta wace yanzu tunda dai nassi ya zo daga Allah to zancan kai waiwai hankalinka bai taso ba sai bi kawai idza jaa an-nasr fala qiyasa idza jaa an-nas fala qiyasa idan nasi ya zo a qur'ani ko a hadisi to ba zancan kiyasi ko san kiyasi wato ana yin shi ne bisan wani nasi misali in muka dauki giya arkanul kiyasi in muka dauki giya ta ce tana da nasin da ya haramta ta ita to yanzu da wani abin sha mai maye na wanga lokaci za ka haramta shi akan kiyasin giya saboda mi an samu asali an samu reshe an samu illa ga asali shine giya ga hukunci shine haramun shi ga illa shine samaye ko kuma haka ba to tunda an samu giya an samu hukuncin ta sannan an samu illa da ta sa aka haramta ta to yanzu shi ma duk abin da ke samaye kenan kaga yayi daidai da giya ya kuma illar shi ta yi daidai ta to hukuncin sa zama daidai ko kun gane yawa to wannan shine ake ce mai kiyasi kan nasi to yanzu wanda kawai ya zan dama da nassin shi zan siya ambaci shi karara to shi wannan bai bukata ka tsaya kiyasi ka tsaya kana auna cewa to menene illa da take cikin shi illa shi kaza sannan a ga wani hukunci ya dace wani nassi ya dace a gama shi da shi tunda shi ma yana da nashi nassin shi ke walihaza ina ne na kawo na ga na koma sama yawa yani laysa fi dinillahi qiyasun idza jaa naharullahi batala naharul ma'akil idza jaa an-nassu fala qiyasa la yu'aradu bil aqli ba a gitta ma nasi da hankali wala bi qiyasin ko da wani qiyasi wala bi ra'ayin ko da wani ra'ayi wala bi shay'in ko da wani abu ma daban ko ma menene ma yasuna illa taslim ba abin da ke isan mu nan ba wata dama gare mu sai mi kauya kuma da Allah tabaaraka wataala a suratul nisaa aya ta 62 yace wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimūka fī mā shajara bainahum thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qadayta wa yusallimū taslīmā. Allah ya rantsuwa yace ba su imani fala ina wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba su imani hatta yuḥkimūka sai sun saka kai ne mai hukunci fī mā cikin duk abin da mal alfaz da umumi cikin duk abin da shajara bainahum yazo na rikici tsakanin su ko ma ne rikicin gona ne duk da aya ai rikici ne na tsakanin manoma tsakanin su ta sabaka ko mun karanta sirr bukhari tayi muslim abu daud dai za maganar haka ko tafsir ibn kasir da sauran tafsiran sunna amma sai ya zan hukunci ya zan umumi dama wani ana hukunci na zawa da dalilin wani abu daban amma dada sai a samu riba wani hukunci kuma ciki sai sun sa haka zan mai hukunci fi ma shajara bainahum cikin duk abin da wato ya faru na rikici tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan kuma in suka saka mai hukuncin in kai hukuncin ya zan ba samu kunci cikin zukatan su ba kowa ya yarda ba samu kunci ba min ma kadai daga hukuncin da kai wai sallimu taslima sun miƙa wuya baki daya to sannan ne suke masu imani kenan wannan aya sai take nuna idan mutum bai yarda da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yake jin wani tunani a zuciyar shi na kin yarda to baya da imani kun gane ko aya asalin sabkata tsakanin wato Zubair bin Awwam da wani mutumin Madina suka yi jayayya game da shayar da Jardan sakin ruwa ga Jardan daga garka to sai manzon Allah ya sulhu tsakanin su wancan mutum ya kiya sai ma nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gadan yana dan elbo baban babanka ne shi yasa kai haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Zubair to ka shayar da itacen ka sai sun gindinan sai ya cika sannan sai ka saki ruwa dama shi a haƙinka kun gane ko to da dalilin haka aya ta sabka cewa kenan mutum ba zai zama mai imani ba sai ya yarda manzon Allah yayi hukunci cikin duk abin da ya taso na rigima tsakanin shi da wani sannan kuma ya zama bai ji kunci ba hukuncin da manzon Allah ya yarda da shi ya miƙa wuya baki daya sannan yake mai imani kenan aya wagga wato ta zanta tana nuna irin yadda matsayin rukun maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa ba'dun nas bare yace wani sashe na mutane ya gado fil qiyas suka wuce iyaka wajen yin qiyasi ila darajatin an yuradda bihin nusus zuwa ga wani matsayi wanda za su tunkuɗe nususa su tunkuɗe nasoshin qur'ani game da qiyasi ko wani nasoshi na hadisi wa yaqulu sai kaje mutun na ce hadan nas mukhalifin lil usuli wannan nas ya saba ma usuli hadan nas mukhalifin lil qiyasi wannan nas ya saba ma qiyasi fagalau fil qiyasi sai suka wuce iyaka game da qiyasi bal imam ahmad yace to shi ko imam ahmad ya shiru sai yake mun nuni ila raddi zuwa ga yin raddi ala haula bisa ga irin wannan mutane so san cewa yan aka ce sunna magana qiyasi ba ta so da an ce hadisi ya tabbatar ga annabi to zan can ka zo da wani qiyasi kace ya saba maka za mu ta so wa illa in ba haka fa kada yujadu qiyasun aula hakika akan iya samun qiyasi wanda za a ce ya dace walakinahu kama yuqalu sai dai kamar yadda ake cewa shi qiyasi kalmaita yaljau ilaihi fi halid darura shi kamar matsayin musai ne da za a kokarin a ci dan a tsira a cikin halin larura shi ba shi ne asali ba in larura ta kama ne ake kiyasi kamar na baku misali idan aka ce ga wani abu yau mutane na amfani da shi amma yana sa su mai amma abinda aka sani Allah ya haramta giya to ita giya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yantar da bino ana yantar da dawa ana yantar da misali a ce giya ana yantar da bino ana yantar da zabibi ana yantar da kaza zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda hadisi yazo to shi wanga abin sai a ce shi ba da wannan ake yin su to yanzu kaka za a mai hukunci to shi nan ne kiyasi yake yake ce to yanzu shi wannan abu yana sa mutane mai eh yana sa mutane yana buga hankali yana buga hankali ce to za mu kiyasin shi da giya giya dai alqur'ani ya haramta ta hadisi ya haramta ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mi lokacin me yasa aka haramta ta saboda kaza saboda buga hankali da take to wanga batun da yana buga hankali illa sai dai ne da giya to hukuncin sa ya zama daya to wannan shine kiyasi kun gane ko to kenan kasance ko rasa nasin da daidai da shi za ku maida shi can amma idan ma za a dauki hadisin da yake kullu muskinin kamra da abin da ke sa ma ya giya ne to yake ce duka ma shi ma wannan hadisin nasi ne ma ga dukkan abin da ke sa ma yi ba ma za a dauka abin akan kiyasi kenan duka abin da ke sa ma yi ma kenan giya ne kawai haramun an huta to kenan sai a ce da abin da ke sa ma yi yana da nasin shi ba sai an yi kiyasi da yana da nasin shi saboda kullu muskinin kamra mun gane ko to haka nan ne shi kiyasi yake a samu asali a samu reshe yanzu nan menene asali giya a asali menene reshe abin shan da za a samu na wanga zamani wanda yana sa maye amma ba da abin da ake giya zamanin annabi akai shi ko kun gane to ya zan reshe na wancan to sai illa to illa su iri ɗaya ce da giya eh illa su iri ɗaya ce maye take sa shi ma maye yake sa me yake jin maye banda maye da huzur buga hankali za a ce mishi komi da ce kun dai gane bayanin ai ko ha su su ne faran wannan ba Hausa bace ai ko yawa malai yace bal inna shaykhul islam ibn taymiya yace shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu yazkuru fi kutayib lahu yana ambata a cikin wani dan littafi nashi sammahu ya samu littafin suna ma'arijul wusuli ila bayani anna usul ad-din wa furu'ahu qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan littafi ne yace ku sani wannan sunan shi kwarangar da zaka takawa matattakalar da zaka takawa domin zuwa ga bayanin cewa lalle duk usul din addini baki daya da furu'u din shi kenan maganganun da suka shafi aqida kenan maganganu na hukunce hukuncen aqida da maganganu na hukunce hukuncen fiqhu kusan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudi gindin su cikin sunnah shi ya karanta da shi kan yi ba dunya to litahi ne akan haka kenan kowane yana da usul din shi ya kula sai yana cewa bil istikra tare da mutun ya bibiyi litafai ya karanta ya bincike ma min ijma'in illa wajarna lahu nasan babu wani ijma'i da malamai suka yi face sai mun samu mai nasi ce ga nassin da suka dogara akai suka ijma'i kazalika ma qasat ta'ifat kama ka yace ba wata jama'a da za ta yi qiyasan kenan ma qasat ta'ifat qiyasan ba wata jama'a da za ta yi wani qiyasi illa wa wujida nassun bi ma'ana zalika qiyas face sai an samu wani nassi cikin ma'anar wannan qiyasi da sun san wannan nassin da ba su ma tsaya suna wannan kiyasin ba kai sai su dauki nasu su yake dashi walakin yace sai dai ya tafawutin nasu fi isti'abin nususi sai dai mutane suna da bambanci wani yahi wani cikin kokarin cika ka'idar tabbatar da nasi da mas'ala sada zai yi kiyasi aw muqarabati isti'abiha ko kuma kusa wajen kusanci ga cika ka'idar nasin wajen yin kiyasi akan shi kenan wani yahin wani kusa wani zai dace wani kuskure yace wa qalilun humul ladina istawabun nususa kadan daga cikin malamai sune zaka samu sun yi kokarin cika ka'idar nasoshi sai yace misalin imam ahmad inji shi ibnu taymiya sai yace misalin imam ahmad yana cikin masu cika ka'idar nasi wajen kiyasi rahimahullahu aw qaraba istiabaha ko kuma shi yahi kusa shi yake cikin wanda ke yin kusa ga cika ka'idar nasi bal hadha tajri inda kaseer min al ulama yace dan haka kake samu wurin da yawa daga cikin malamai sai ka same su da qiyasati sun yi qiyasi wato qiyasoshi jam'i ne na qiyasi sahihatan wanda qiyasin sahihi ne adahumullahu illa qiyasu sahihi Allah ya shirye da su zuwa ga sun yi qiyasi ingantacce yace walakin sai dai law tawassa'a fi dirasati sunnati da sun yalwata da sun fadada cikin bibiyar sunna cikin binciken hadisai lawajada da irin wannan malamin da ya samu anna hunaka nasan da samu ashe akwai wani nassi muna shari'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe akwai wani nassi da ya huta da wannan kiyasi da bai wahala ma ga wannan kiyasi amma kiyasin yayi shi whatsapp yayi amma nan bai san wani nassi ba da yawa hukunce abuwa ni ba mazhabin shi kusa kiyaso shi ne dinki kun gane ko saboda yana da karancin hadisi ba kaman su maliku ba kaman sauran imam shafi'i malaman hadisi sai imam ahmad bin hanbal malaman hadisi yace li anna ar-rasul bayyana al-usul dan manzo Allah ya bayyana asali wal furu'a ya bayyana furu'a kenan reshe na shara bi haythu lam yatruk shay'an da yadda bai bar wani abu ba sai da bayani kan shi yayi bayani menene akan shi ma fara na fil kitabu min shay sai hujja da ada ke cewa Allah ya ce ban bar wani abu cikin littafin nan komai mun bayyana shi kenan akan ma'ana a ce kitabun Qur'ani yake ne amma ma'ana wanda suka dauka cewa lahul mahfuz yake ne kenan ba za ta shiga nan kenan sai zan ayata ta shiga nan suratul an'am ayata 38 sannan Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ku sani daga yau na cika muku addinin ku hajjin ban kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan ayata sabka wato ayar juma'a ta sabka hajjin ban kwana a arfa cewa yau na cika muku addini daga ran nan kwana 85 manzo Allah ya duniya Allah ya karbe shi daga yau na kammale muku addinin ku wa tamamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'mata shi ita ce addinin warditu lakum alislam dina kuma na yarda yau na yarda muku cewa musulunci shine addini suratul maida ayat 3 yana wannan ne ma ana nihin addini wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da fasbahtum bi ni'matihi ikhwana mal yace fadinuna kamil la naqasa fi addinin mukammalalle ne kaga alqur'ani ya ambata an cika shi to kenan inda mutum zai bincike zai samu nasi la naqasa fi babu tawaya cikin addinin mu fa ba'dun nas wasu daga cikin mutane yajtahidu zaka san malami yana kokari wai kisu yayi kiyasi wai kuni kiyasi hu sahihan kiyasin shi zan ingantacce mun gane ko kenan mulhaqan bi nassin wanda ya hada shi da wani nassi ne jami'in baina illatin yani mu'tabira wanda ya mai hadawa ne tare da illan genin kiyasin an hada illa asalin da illa leshan tayi daidai yani mu'tabara za a karbe ta lakin fil mas'ala nassu sai dai sai zan cikin mas'ala akwai nassi ma balagawo amma bai kai gare ba bai san nassin mun gane ko to shi yasa idan ka karanta hadisi ka san su to shike sa mazhabin kowane malami da cikin mazhabobin nan guda hudu ko kuma haddata ma zahiriya da sauran mazhabobi kowane yanka karanta magana sai kai sanin wani nassi ne yayi dogaro da shi ko yayi kiyasi kanshi mun gane ko shi yasa su ma suka ce ku bi abinda muka fada ku auna shi da abinda Allah ya ce cikin littafin shi da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam da amin da yayi daidai to ku rike shi ku yi aiki da shi duk wanda bai daidai ba to ku aje shi mu ma mun bar shi haka Imam Malik ya faɗa haka Shafi'i haka Abu Hanifa haka Ahmad ibn Hanbal suma wurin nan guda biyu alqur'ani da karantarwa annabi shine makamin istinbadin su kenan walau balagahu an-nas da wannan nasi ya kai gare da ya san shi la tajja bihi da shi zai hujja da shi wa tarkal qiyasin kyale wannan qiyasin ba sai ya halaka qiyasi yati ba'dahu mimman kenan yati ba'dahu mimman darasa sunnata min al-jawami'i wal-masanidi wal-ma'ajimi wa ila akhiri wani malami sai ya zo bayan shi ko ma daga cikin almajirai ne daga cikin wanda zai bibiye sunna ya karanta hadisi ya binne ta tawai jami'i kaza jami'i kaza wannan jami'i ne na jami'i kamar jami'i sagiri kun ga jami'i jami'i sahihi ta bukhari ko jami'i sahihi ta tirmidhi ko jami'i kun gane jami'i na jami'i wal-masanidi musnad wal-ma'ajimi mu'jam kamar mu'jam ta tabrani da sauransu mu'jam al-kabir da mu'jam kaza walakin da zuwa karshen dai suna yalla ta tawai ya binne ta tawai yayi nazari ya binciken sunna fayajidu ibn taymiya matalan misali ibn taymiya zan wanda yayi bincike sai samu anna hadhal ijma'a kana fihi nasu wanga ijma'in akwai nasu cikin shi ajma'u ijma'an sahihan sai ijma'i ingantacce muwafiqan lin nususi ash-shar'iyya wanda yayi daidai da nasoshi na shari'a walau wajadu hadhan nasa la tajubi da sun samu wanga nasi kai kai da sun yi hujja da shi lakin kuma wajadu sai dai ba samu nasin ba faja'a man yatatabba'u kai ibn taymiya sai wani yazo wani zai bibiya hadisi zai bibiya hukunce na qur'ani da hadisi wagairi da wannan shi bil istikra ta hanya bibiya wato da tatawai ko wajada anna hunaka ijma'at akwai wasu ijma'o'i jam'i ne na ijma'i qamat wa fiha nususun sabitatan 'ala al-muslimin ai daga an tabbatar da su amma kuma a cikin mas'ala akwai nasoshi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatattu da sun san da su da sun huta da wannan wa hunaka qiyasatun qasa ha ulama'u sai samu wasu qiyasi da malamai suka yi qiyasoshi jam'i qiyasi qiyasatun jam'i qiyasi da malamai suka yi wa hiya qiyasatun sahiha qiyasin duka da suka yi ingantattu ne walakin hunaka nususun minan nabiyil karim alaihi salatu wassalam sai dai akwai nasoshin da su ba san nasoshin bane kamar yadda Abu Hanifa wurin shi ba magana nisabi din ka samu kayan gona ka kasa goma ka bada kashi gida kawai shi wurin shi kun gane ko kenan lam tasil ila ilmihim wannan nasoshi ba su sadu da ilminsu bai kai can ba wala kulli halin wannan shi yasa Imam Shafi'i yake ce masa Imam Ahmad almajirin shi yake cewa ko ina da rai ko ba ni da rai idan magana ta saba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku koma ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma yanzu ita ce magana ta ni ma wannan lokacin ita ce magana ta kun gane ko kenan yana nuna za su ci gaba da bincike sai sun karanci abin da bai karanta ba sai sun kai inda bai kai ba ko kun gane daliban kamar na iya kai inda baka kai ba to saboda haka kenan wani sai biyo baya ya gano nassin da kun yi kiyasi akan shi saboda ku ba ku ga nassin ba kun yi kiyasi akan wani nassi can daban ashe mas'alar tana da nassin kanta kaga shikenan sai ta da wannan kiyasi sai ya ce bala kiyasa ma annas tun daga nassi shikenan shi da mahujjar shi wannan ba wai kaskantar da ku bane ba cin mutuncin ku bane a'a ku kun yi bakin abin da Allah ba ku iko kuma ba lahi gare ku ba tunda ba da gangan ku kai ba wala kulli halin mallan yace akan kowane hali dai al-imam ahmad kana shadidan fi raddil qiyas ya kasance mai tsanani wajen tunkuɗe kiyasin da aka yi da ya saba mana shi wa kana yankiru kaseeran min al-umur allati yudda'a fiha al-ijma ya kasance yana inkari sau da yawa ga al'amuran da za a da'awa cewa an yi ijma'i cikin game da su wa yankiru ala man yaqulu al-mas'alatu ajma'a 'alayha al-qawm yana inkari ga wanda zai cewa wannan mas'ala jama'a sun yi ijma'i kanta yaqulu yana cewa ma yadrika anna hunaka ikhtilaf ai kai baka sani ba za ta yi akwai wani sabani kun haka kullun cikin karatu sai mu ambaci wata mas'ala sai wani ya ce an yi ijma'i kanta sai wani ya ce a ba yi ijma'i kanta ai suwana suwani sun zo da sabanin wannan shi kuma ijma'i da inda aka samu wa'anda a kilga sabanin su cikin sabani da inda suka samu to shikenan ba a ce ijma'i ce kun gane ko bal ya kul kai mutun ya ce la a'lamu khilafan fil qadiyyati al-falaniyya mama wanda yace kai kai dai kace ban taba sanin sabani ba cikin mas'ala kaza kun gane ko mas'ala kaza ban taba sanin sabani cikin ta ba kai in kace haka ka huta in akwai sabani ciki kai da ma ce kai baka taba sani yanzu wanda ya sani kaga shikenan amma in kace an yi ijma'i kanta to ka nuna kenan kwata kwata babu wani sabani kanta to haka samu sabani kanta sai kaga wala yaqul imam ahmad yace to kar mutun yace ajma'atul ummatu ala hadhihi alqadiyya kar yace al'umma muslimi ta hada kai akan wannan qadiyya kai yace haka al-ahwad an yakuna abinda ke ihtiyad abinda ke kiyayewa mutun yace la a'lamu khilafa ban san sa akwai sabani ba kai ka huta li'annahu qad yakunu hunaka khilafun dan a iya samun sabanin lam yablughu shi zancan sabanin bai je ne ba wala mai tare alaihi bai same tsinkawo shi bai karanto shi cikin wani littafi bai kai gare ba amma wasu su karanta su san shi kaga da sun wayo sai cewa ne yace babu sabani amma fa akwai sabani laisa ala itlaqi qawli abin bai zan bisa itlaqin magana shi ba qala wala tudrabu lahal amsal sunna ba a buga mata misali baka tsaya kana yayaye an sai ka misalta ta da wani abu ta yi daidai da shi sannan kai aiki idza jaa nassun sallim sada da aka ce nassi yazo daga annabi mi kauya wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima mutane ba su imani la mi cece nafiya ce ai ko ai nafiya ce ko to ba su imani an kori korewa ta tsanani kasa ga hani kun gane an kore abin kenan ba a yi wa ba a yi bai ba su imani har sai ni hatta rigaya har sai sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai hukunci cikin duk abin da ya taso tsakanin su duk abin da ya taso na rigima tsakanin su sun la yajidu fi anfusihim sannan kada su samu ba za su samu cikin zakatansu ba harajan kaga wannan sun la yajidu to ka e daukar ta nahiya komi la yajidu sun la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima to nafiya ce ko nahiya ha kowa yake aliya kidi to balan bar ku har ku saurara Allah an jima wani yayi magana mimma qadaita daga duk abin da ka hukunta mimma shi ma alfazul umumi daga duk abin da kai hukunci kenan dukkanin hukuncin manzon Allah adalci in baka mi kauya gare shi ba baka da imani kun gane ko kuma mi kauyan sosai babu wani harjin babu wani abu cikin zuciyarka na kunci na ganin ba daidai ba ana ce za sa kalaka insanun nafsa as-sabita as-sahiha aw al-hasana idan wani ya karanto ma nassi daga cikin mutane wani mutum ya karanto ma nassi tabbatacce ingantaccen hadisi ko hadisi hasan la taqul wallahi wallahi kaza da kaza da kaza kaita yani wa tadrib al amsal kazo kana buga wasu misalai aga qalahu abu huraira wannan irin magana abu huraira ya fade ta kama fi muqaddimati ibn majah mai da cikin muqaddimati ibn majah yani qala ala man akala ma masatuhu an-nar al wudu yace wanda duk yake abinda wuta ta taba zai saki alwala kun gane ko to sai wani yace to har ruwan zahi in nasha kun gane ko sai abu huraira mai wannan magana to cikin muqaddimata ibn majah ta sanin ibn majah kenan babu ta'zimi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taghliz ala man arada babu ne girmama manzon Allah da kabar rama duk wanda ya gitta ma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne lamba 22 a gajarce kitab at-tahara ma yazo sanani ha babu wudu'i ma gayyaratin nar nan ma wurin zancan abin nan alwala zancan a sake bawa shi kuma hadisi ne lamba 185 sanan at-tirmidhi ma hadisin yazo kitab at-tahara babu ma jaa fil wudu'i ma gayyaratin nar hadisi ne lamba 79 Nasiruddin Albani yace hadisi ne hasan mun gane ko to wannan hadisi rawa hada al-haditha fil amri ya rawaito wannan hadisi fil amri bil wudu wajen yin umarni da yin alwala min ma masatuhu an-nar game da abinda wuta ta shafa fa qala lahu ahadu as-sahaba sai wani daga cikin sahabbai yace mishi ara'aita al-hamima yani al-ma as-safi kana ganin shi ma ruwan zahi in muka sha sai mun kurkure sai mun alwala atawadda'u minhu shin sai nayi alwala gare shi hamza ta farko ta istifhamati hamza ta biyu ta asalin abin kayan sai din kala yace yaban akhi ya kai dan uwana idza balagata hadisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala tadrib lahu al-amsal idan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo maka kar ka buga mai misali yani sallim mi kauya yani qa'idatan barakallahu fiku ka'ida ce ba da ya mu ma'adda yace Allah ya sa mu albarka ga ka'ida mulki idan zancan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo mu kawai mi kauya kala yace wala tudraku bil uquli wal ahwa'i magana imam ahmad da yace ita sunna ba da dogon hankali ake gano ta ba da san zuciya ake gano ta bayani la tudraku bil uquli wal ahwa tudraku bin naqli ana nihin ana gane sunna ne ta hanyar cirato ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tabbacin cirato ta daga bakin manzon Allah ko aikin manzon Allah ko takariri din shi tiridu as-sunna ana nihin sunna tiridu al-huda ta'allam udris ka nemi sani ka karanci darasi wa idza ja'at as-sunnah tafaqqah fiha sai da sunna ta zo ma ko kokarin zulhufa fiqh cikin ta istakadim aqalaka ka hidimtar da hankalinka fi fiqh cikin fiqhunta cikin fahimta ya hukunci